الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين إشارين رمضان هجرة تدود أريهد دار بإن دبقوي يداتي دا ترى غوطن أكو شكرة تدود دا إشارين دشدة هرين زدمنا كرنتا سورة الفتح مدامو چغباني دا آيات بيار إن شاء الله ينا دو كدا بيان البشر na suratul fatih a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro makka yana hanyarsa zuwa madina tafiyar umra ta al-hudaybiya wanda bai samu damar yin ta ba kamar yanda bayani ya gabata a wannan tafiyar ta dawowar manzon Allah Allah madaukaki ya saukar da wannan sura suratul fatih akwai riwayar Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda wannan hadisin zaka ganshi kitab al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq al-musnad al-imam Ahmad musnad al-imam Abi Ya'la kitab al-musannaf ibn Abi Shayba akwai ma riwaya ta al-imam Tirmidhi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ana hanyar dawowa sai aka ga raƙumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wannan taguwar ta tsaya cik ta kasa tafiya kuma haka ne saboda idan Annabi yana kan wannan taguwa idan wahayi ya sauko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nauyi nauyin mai tsanani wanda ita wannan taguwar ba za ta iya matsawa ba wannan ya tabbata saboda cewar Allah inna sanulki alayka qawlan saqila wahayi yana da nauyi ga manzon Allah lokacin nan da ake tafiya ana dawowa sai Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace ja'alatna qatuhu tusqilu ana cikin tafiya sai aka ga taguwar manzon Allah tana ta nokewa ba ta son tafiya wato tana kasa daga kafa to sahabbai sun gane wahayi ne yake saukowa ga manzon Allah saboda haka sai aka yi sansani a wannan gurin tunan fa anzalallahu ta'ala Allah ya saukar da wannan sura suratul fatih akwai hadisin wani sahabi da ake kira majma'u bin jariyatul ansari Allah ya kara masa yarda zaka ga wannan riwayar dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi, kuma ya zo a at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'din, yace falamma nazala biha Jibril, mala'ika Jibril da ya sauko da ita wannan sura bayan an karanta farkonta ga manzon Allah, farkonta dan hadisin Abdullah bin Abba, hadisin Anas bin Malik yana gwada cewa ba gaba ɗaya Allah ya saukar da ita a take ba, Allah ya fara saukar da farkonta, da ya saukar da farkon suratul Fathi, sai mala'ika Jibrilu ya ce li yahani aka ya Rasulullah. Mala'ika Jibrilu ya ce ina taya ka murna ya Rasulullah, saboda ba shakka farkon wannan sura albishir ne ga manzon Allah. Mala'ika Jibril ya ce ina taya ka murna. Falamma hanna'ahu Jibril, to lokacin da annabi ya karanta wa mutane farkon wannan sura, kuma manzon Allah ya ba su labari ga abin da ya faru tsakaninsa da mala'ika Jibril, mala'ika Jibril ya taya shi murna. To wannan dalilin yasa sahabbai gaba ɗaya suka zo taya manzon Allah murna saboda saukan ita wannan sura. Amma ga wannan labari akwai malamai da yawa da suke raunana shi, don haka zaka ga isnadin hadisin Abu'if Sunan Abi Dawud, hadisi na 2736. Lokacin da sahabbai suka zo, wannan ba shakka ya tabbata, inda ake magana cewa akwai rauni shine ta inda aka ce mala'ika Jibrilu shi ya fara taya Annabi sallallahu alaihi wasallam murna saboda saukar ita wannan sura. Mala'ika Jibrilu ya fara taya Annabi murna, to wannan gaba ita ce ake ganin akwai rauni. Amma cewa sahabbai sun taya manzon Allah murna, wannan ba shakka ya inganta ta riwayar Anas bin Malik, kamar da muka ce hadisin ya zo ta riwayar Majma'u bin Jariyatin al-Ansari, ya zo ta riwayar Abdullah bin Mas'ud, ya zo ta riwayar Anas bin Malik, kuma ga riwaya ta Sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara musu yarda. Amma cewa sahabbai sun taya manzon Allah murna, wannan gaskiya ne, domin hadisin yana sahihul Bukhari, na babu ghazwatul Hudaybiya, anna sahabata qalu, sahabbai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hani'an mari'an laka ya Rasulullah, muna taya ka murna, kamar da Hausa kenan, hani'an mari'an muna taya ka murna. Idan aka ce alhani'u ana nufin at-tayyibu, almari'u kuwa almahmudul aqiba, wato ka samu ni'ima kyakkyawa, sannan kuma ni'imar da bata da mummunan ƙarshe, wannan ita ce cikakkiyar ni'ima, daga farkonta har ƙarshenta babu wani aibu. Ana taya Annabi sallallahu alaihi wasallam murna. A littafin Musnad na al-Imam Ahmad, ta wannan riwaya na hadisin Anas bin Malik, Anas ya ce falamma talahuma, lokacin da Annabi ya karanta ayar farko da ta biyu da Annabi ya karanta wa sahabbai, qala rajulun, wani mutum ne ya fara cewa daga cikin sahabbai, hani'an mari'an ya Nabi Allah, muna taya ka murna ya Rasulullah. To sai yake ce ma Annabi, bayan sahabbai sun taya shi murna, qad bayyana Allahu laka ma yaf'alu bika, mun ji Allah ya mana bayanin abin da zai maka, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu, kaga kenan wannan tafiya ta mu dai ka samu ga alƙawarin gafaran Allah. Fama yaf'alu bina, to mu kuma sahabbai da muka yi wannan tafiya mai Allah zai mana. Yana gamawa sai Allah ya ci gaba da saukar da wannan sura, kaga kenan da farko an saukar da wasu ayoyi na farko, sannan daga baya aka saukar da wasu ayoyi, amma dai duk a dare ɗaya ne a tafiya guda Allah ya saukar da suran gaba ɗayanta. To wannan shine albishir da aka yi masahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga farkon suran falala ce ga manzon Allah, amma idan ka zo aya ta biyar fa, albishir na farko da Allah ya masahabbai ya ce li yudkhila almu'minina wal mu'minati,
tadri min tahtiha al-ardh khalidin الذين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
البشر نفرقوا دأكهم الصحابان النبي صلى الله عليه وسلم الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah zai shigar da mu'minai maza da mata gidajen aljanna, Allah ka samu na ciki. Kuma nan kaga Allah bai ce sahabbai ba, wannan sai yasa albishirin ba wai gare su bane, albishirin ya gangaro har gare mu da izinin Allah, domin da a ce su ne ba shakka da Allah ya kira sahabbai kawai. Ayin ka dubi ƙarshen sura da yake wannan albishirin ne ga sahabbai kadai, Allah ya ware su. Amma wannan alƙawari na shiga aljanna bai tsaya ga sahabban manzon Allah ba, ana la'akari da mai imani, masu imani maza da mata, Allah ya alƙawari zai shigar da su gidajen aljanna. Tajri min tahtiha al-anharu, waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu, khalidina fiha, za su dawwama cikin aljanna. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma Allah zai goge laifukansu. To za ka ce wannan wata kyauta ke nan, sai Allah ya ba mu labari, saboda ba mu san aljanna ba, ba mu san aljanna ba. Sai Allah ya ce wa kana zalika, kun ga wannan alƙawari, inda Allah a wajen Allah, fawzan aziman, shi ne rabo mafi girma. Wato idan ana maganar akwai wata ni'ima gaba ɗaya cikin halittar Allah, to wannan ni'ima wallahi tana bayan aljanna. In dai aka ce an baka aljanna, to babu wata ni'imar da Allah zai maka, babu ita, saboda an kai makura ta irin ni'imar da Allah ya shirya ma bawansa. Allah ka samu kuma mu kenan. To wannan kuma albishirin ai na ƙarshe ne, albishirin na ƙarshe ne. Kaga kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa albishir duniya da lahira, su ma sahabbai Allah ya masa albishir na ƙarshe, lahirarsu za ta yi kyau. To nan duniyar ku hatun da suna gwagwarmaya da kafirai, me Allah ya ce?
Wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati ad-dallina billahi dhanna as-sawu 'alayhim da'iratu as-sawu wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira.
Kamar yadda Allah ya alƙawari ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yansuraka Allahu nasran aziza, Allah zai baka nasara. Kaga nan an ware Annabi, alƙawarin da Allah ya yi nasaransa shi kadai, da Annabi zai tsaya a yaƙi shi kadai sai ya yi nasara. To sai nan kuma sahabbai, sai Allah ya ce bayan an musu alƙawarin aljanna, wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqati, Allah ya alƙawari zai yi azaba ga munafikai maza da mata, Allah ka tsare mu, wal mushrikina wal mushrikati, da kafirai maza da mata. Yace mushrikina wal mushrikati, wannan kafirai ne, aka ce al mushrikun da al kufar ma'ana guda ne. Kokarin bambanta shi wani abu ne wanda yake bayi ma da ma'ana, da kafirai da mushrikai abu guda ne. Wannan duk da cewa akwai muhawara tsakanin malamai, amma wannan ita ce fahimta mafi inganci, saboda alqur'ani bai ware su ba. In an ce kafiri to mushriki ne, idan an ce mushriki kafiri ne, ba za ka taɓa samun kafirin da baya shirka ba, ba zai yiwu ba. Kuma ba za ka samu mushrikin da ba kafiri ba ne, illa dai kawai Allah yakan bambanta su ta yanayin aikinsu a wasu lokuta, amma ba wai matsayinsu a wurin Allah ba. Allah ya ce zai ma waɗannan mutane biyu azaba, ya yi alƙawari zai musu azaba, munafikai da kafirai. Suwaye? Sai Allah ya bayyana siffansu, adh-dhannina billahi dhanna as-sawi, waɗanda suke ma Allah mummunan zato, suna ma Allah mummunan zato. To wani irin zato ne kafirai suka yi wa Annabi Muhammad? In ka dubi tafsirai, kamar misali tafsirin al-Imam al-Mawardi yana juz'i na 5 shafin 312, yace fihi arba'atu awjuhin, malamai suna da fahimta hudu game da mummunan zato da kafirai suke ma Allah. Na daya, zannuhum anna lillahi sharikan, suna cewa Allah yana da abokin tarayya. Ba shakka Larabawa sun yarda akwai Allah, sun yarda, amma suna rike gumaka. Me ya matsayin waɗannan gumaka? Suna ganin shuraka'u lillahi, abokan shirka ne ga Allah, kaga sun yi wa Allah mummunan zato. Na biyu, zannuhum annahum lan yab'atha Allahu ahadan, kafirai ba su yarda ma in mutum ya mutu zai tashi ba. Su ganin su kawai in ka mutu to ka dai tafi kenan, in ka mutu ka tafi kenan, ba za a tada kai ba. Kaga sun yi ma Allah mummunan zato. Na uku, zannuhum an yaj'alahum Allahu ka rasulihi, duk wannan fada da suke yi da Annabi Muhammad, suna da tunanin Annabi Allah ne ya aiko shi, amma suna wato suna da tunanin gaskiyar Annabi, sun san gaskiyar Annabi, amma su abin da suke gani wai da su da Annabin duka darajarsu ɗaya ne a wurin Allah, saboda sun yarda akwai Allah, sun rike gumaka ne a matsayin kawai waɗanda za su ɗan matsa da su kusa da Allah. Idan ma Muhammadu gaskiya ne to shi ɗin ma yana tare da Allah, saboda haka dai suna ganin manzon Allah bai fi su daraja ba, wannan ma mummunan zato ne ga Allah. Na huɗu, suna ma tunanin za su yi nasara a kan manzon Allah. Kaga waɗannan tunani guda huɗu Larabawa na da shi lokacin da Annabi ya tafi wannan umra. Al-Imamu Bahaki yake cewa zannat asadun wa gatufan, banu asad da gatufan Larabawa ne, suna zato da suka ji labari Annabi ya bar Madina ya taho Makka wai zai yi umra, ya zo da sojoji sahabbai mutum 1400, suka ce yana ina, aka ce yana Hudaybiya, sai suka ce to annahu sayuqtal, babu makawa Annabi za a kashe shi, babu makawa, wa yanhazimu, kuma ko yakin aka yi manzon Allah ba zai kai labari ba. Wala ya'udu ila al-madinati saliman, abinda suke faɗa Annabi ba zai koma Madina da lafiya ba. Ka san tunda Annabi ya bar Makka bai taɓa yunkurin ya zo garin ba, tunda ya bar Makka ya dawo Madina, sai a wannan shekara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da nufin umra. Shi da suke cewa wannan ya kawo kansa mutumin da aka bi shi Badar, Uhudu, Al-Khandaq, yanzu ka kawo kanka, ai kwananka ya ƙare. Kaga suna ma Allah mummunan zato, wato suna ganin za su iya fin ƙarfin Allah kenan. To amma shi Ibnul Qayyim Jauziyya a littafansa da yawa abinda yake faɗa, wannan mummunan zaton bai taƙaita waɗannan abubuwa guda huɗu ɗin ba, ba iyakansu ba kenan. Kafiri da'iman a mummunan zato yake ma Allah, kafiri. In ka dubi Zadul Ma'ad littafin sa mujallal na uku shafi na 211, sai yace qad fusira hadha az-zannu alladhi la yaliqu billah, an ce Allah yayi alƙawari zai azaba makafirai da munafikai, saboda me? Sai Allah yace saboda mummunan zato da suke mar. Wannan shine abin da ayat ta faɗa mana, Allah zai azaba ga munafikai da kafirai saboda suna wa Allah mummunan zato. Sai ce bi annahu subhanahu ta'ala la yansuru rasulahu, suna cewa ai Allah ba zai taimaki Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Wa anna amrahu sayabu mahil, kuma wannan da'awar ta musulunci ma dai a dai sa ido ba za ta kai labari ba, za ta ɓaci, za ta lalace. In ka dubi littafin Ibnul Qayyim da yawa wallahi yayi magana akan wannan aya, saboda tana da haɗari. Wannan aya tana ɗauke da bayani mai tsanani wanda ya kamata kowa ya mai da hankali. Ka ji abin da Allah ya fara magana, ya yi ma sahabban Annabi Muhammad alƙawari zai shigar da su gidajen aljanna, amma sai ya ce muminai maza da mata su kaɗai. Kaga ya gwada ba duk musulmi ba ne aka yi ma alƙawarinsu aljanna. Sai ya ce da farko ma waɗanda aka kira su ne munafikai, sai ya musu azaba, in ji Allah. يعذب المنافقين والمنافقات. كاغا دا سو يا فارا كو زاكا تشي اي حدارين كافر يافي تو اي الله بي تشي ويعذب المشركين والمشركات سنن والمنافقين والمنافقات با سي الله يا فارا دا مي يعذب المنافقين والمنافقات sannan wal mushrikina wal mushrikat kaga an fara da rubabbun musulmai azaba tafi sauka akan su da farko akan ma kafirai suwaye wadanda Allah zai ma azaba munafikai da kafirai me suka yi suna wa Allah mummunan zato in ka dubi littafin sa aljawabul kafi shafin 138 yace don haka inna a'zama adh-dhunubi inda Allah mafi girman zunubi a wajen Allah isa'atu zunubi shine kai masa mummunan zato kar ka yadda kai wa Allah mummunan zato duk wanda yayi ma Allah mummunan zato ta yayi laifin da yake kowanne girma sai yace fa innal musi'a bihi dhanna domin idan kai wa Allah mummunan zato to da farko abin da ke faruwa ma shine baka ma san Allah ba wannan shine dan duk mutumin da yawa Allah mummunan zato kaga kenan qad zanna bihi khilafa kamalihi almuqaddis idan kai wa Allah mummunan zato kana tsammanin Allah ba shi da kamala wato akwai na ƙasa game da Allah don idan aka ce babu kamala kaga ana nufin akwai na ƙasa akwai inda Allah ya gaza shi yasa aka ce kai masa mummunan zato wa zanna bihi ma yunaqidu asma'ahu wa sifatihi don haka duk mutumin da yawa Allah mummunan zato to zaka samu ya warware da yawa daga sifofin Allah da sunayen Allah dole ne da kai ma Allah mummunan zato za a samu akwai sunan Allah da baka yadda da shi ba akwai sifar Allah da baka yadda da ita ba walihaza tawa'ada Allah shi yasa Allah ya alƙawari yayi alƙawari الظانين بالله ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم القورين da yayi wa mutumin da ya masa mummunan zato bai taba yin irin sa ga wani dan adam ba shi yasa muka ce wannan aya tana dauke da bayani mai hatsari abinda ibnu qayyim tuzi yayi fada haka ne ka dubi jerin abinda Allah yayi alƙawari duk wanda ya masa mummunan zato kaga da farko ya ce yu'azziba can kuma sai ya ce mai alaihim da'iratu sau'i mummunan da'ira tana kansu wato rayuwar duniya ba za ta musu daɗi ba da'ira tana kansu idan an ce da'ira tana kansu bil azabi wal halaki kana zaune ka ɗauka za ka samu jin daɗi sai Allah ya turo musiba ta dama ta hagu babu zaman lafiya saboda ka yi wa Allah mummunan zato kaga daga duniyar kenan ba za ka kai labari ba na biyu غضب الله عليهم الله يفشي دسو نأكو لأنهم الله يتيني مسو وأعد لهم جهنم نهدو الله يمسو تاند وتا جهنم سنة سيتي وساعد مصيرا مكو متايموني نن الله يأي القواري غوان دي مسا ممونا زتو القواري نبي تقي غوانو با إن كدا سورة فصلت مثالي آية 23 نما منسا مو بيان ديكي كما دوانا منكرن تأبايا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم wannan mummunan zato da kuke ma Allah shine musabbabin halakarku kuma gaskiya ne duk inda kaga dan adam ya halaka mummunan zato ya ma Allah shi yasa ya zama sababin halakar sa Allah yake fa asbahtum min alqasirin kuka waye gari kuna cikin masu hasara akwai bayanin al-Imam at-Tabari a tafsirin sa Jami'ul Bayan na ayatu suratu Fussilat ayatu 23 ya kawo labarin Ma'mar bin Rashidin wani daga cikin atba'ut tabi'ina almajiran al-Hasan al-Basri yana bayani game da ita wannan ayatu suratu Fussilat al-Hasan al-Basri ya karanta wannan aya zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum wannan zato da kuka yi ma Allah shine musabbabin halakarku kaji abinda Allah ya faɗa fa asbahatum min al-khasirin kuka waye gari cikin masu asara sai al-Hasan al-Basri yace innama amalun nasi ala qadri dhununihim bi rabbihim aikin mutane ya ta'allaka da gurgurdan zato da mutun yake ma Allah kuma haka din ne domin in kaga mutum ya dage ma addini to ba shakka a zuciyarsa yana son Allah. In ka ga mutum bai dage ma addini ba, a zuciyarsa bai son Allah. Gurgudan zato da kake ma Allah, gurgudan tsayuwarka akan addini. Fa ammal mu'min fa ahsana billahi dhanna, mu'mini shi yake ma Allah kyakkyawan zato. Fa ahsana al'amala, saboda haka yana ta ayyuka masu kyau. Wa ammal kafir wal munafiq, da kafiri da munafiki, fa asa'u dhanna, fa asa'a dhanna fa asa'a al'amala, sun yi mummunan zato sai suka yi mummunan aiki. Don haka yasa mummunan zato ga Allah yana daga cikin abin da ya kamata mu yi hattara. Kar mu dauka wai kafirai ne, da munafikai Allah ya fara. Wato Allah ya fara bayanin munafikai suna yi masa mummunan zato, sannan sai ya kawo kafirai. Wallahi lazim, Ibnul Qayyim al-Jawziyya da ya dinga kirga waɗannan munanan zace-zace sai da ya kirga guda 27. Mummunan zato wanda ana samun musulmi ma yana yi. Musulmi ba ma ɗaya ba, ba biyu ba. Muna wa Allah kuma ga alƙawarin da Allah ya yi. Duk wanda ya masa mummunan zato ba zai kai labari ba. Duniyar ma ba za ta yi daɗi ba bare lahira. Bari in baka misali, akwai mummunan zato da muna ciki har yanzu. Wallahi lazim, kaga abu biyu. Da zaran ka ce jama'a ku tashi ku yi auren mata hudu, to wallahi a cikin musulmi 100 kusan 80 gani suke kaiwa wani. Musulmi ne fa, ba ma munafiki ba. Kar mu manta kuma Alƙur'ani ne fa ya faɗa, Allah ne ya halatta, Allah ne ya shar'anta, amma musulmi a zuciyarsa yana jin kai wannan shirin akwai wauta a ciki. Wannan bai yi ba, wannan bai yi ba. Ya za a yi a ce mutane su tara yara kaman awakai suna yawo a gari suna bara, ba da wannan ake bata mu ba? To yanzu duk wanda ya faɗi wannan da wayake? Waye halatta auren? Allah ne ya halatta a Ƙur'ani. Yanzu kana nufin kayi hankali, kayi ilimi, ka samu basira fiye da mahaliccinka? Za ka iya gane kuskuren Allah da Allah ya ce a yi aure, da manzon Allah ya faɗi wannan har yabar duniya. Tazawwajul waludal waduda, ku yi aure, manzon Allah ya ce ku hayayyafa, saboda zan yi alfahari da har manzon Allah ya bar duniya bai goge wannan magana ba. Amma har yanzu musulmi, billahi al'azim, musulmi yana ganin kuskure ne. Ba ma kuskure ba, akwai inda musulman ne ma suke gallaza wa mutane saboda sun yi aure. Don me za ka ƙara mata? Wannan shi ne, kaga da wa ake da Allah ne. Yanzu idan aka ce abinda Allah ya faɗa sai ya fara da munafikai, ai kaga kenan magana ta fito fili. Zanantum zanna sau'i, kun yi mummunan zato ga Allah. To wannan ta aure kenan, bare kuma an dau haihuwa, yaranka nawa? Sai na ce wallahi ni dai ban ma sani ba, sai na kirga. Ya ce taɓi, baka ma san yawansu ba? Na ce to ai ban damu ba, saboda ni na san wanda yake ciyar da su ba ni ba ne. Cani na daɗe da sanin yara na biyu ne. Na ce wallahi ni ban san ma yawan abin da Allah zai ban ba, ban sani ba. Sayyiduna Ali bai bar duniya ba sai da yara 36 surikin manzon Allah. Wai kai kana tsammanin za ka san Allah fiye da Annabi Muhammad? Za ka san Allah, ka so Allah fiye da sahabban manzon Allah? To mu gyara halayenmu. An wayi gari mun yarda da kafirai fiye da manzon Allah, mun yarda da ƙorafi da ake na ɓatanci ga musulunci fiye da Allah mahaliccinmu. Ko muna tsammani cewa Allah baya gani, Allah baya sani? Ya sani, yana gani. Ai shi ya halicce mu ya bamu ƙwaƙwalwa, duk wannan tunanin da kake ya sani. Abin da yake ƙwaƙwalwarka ba ka son shi, ya sani. Kuma wallahi sai ya tambaye ka. Allah ka sa mu tsira. Me Allah ya ce a gaba? Sai Allah maɗaukaki ya ce walillahi junudus samawati wal ardi, rundunonin sammai da ƙasa duk na Allah ne. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah ya kasance mabuwayi mai hikima. Al-Imam Sa'adi a tafsirinsa ya ce in ka lura daga farkon suran zuwa nan, Allah ya maimaita wannan magana sau biyu. Karrara al-ikhbar Allah ya maimaita bayani bi anna lahu mulku samawati wal ardi yana tabbatar mana lahu mulku samawati wal ardi wa ma fihi ma min al-junudi da sama da ƙasa duk wata runduna da aka samu ta Allah ce liyu'lam al-ibad saboda ya gaya wa mutane annahu ta'ala huwa al-mu'izzul muzillu wa yake daukakawa shi kadai ne wa yake kaskantawa shi kadai ne wato yana nuna mana cewa babu wata runduna da za ta ci yaki ba tare da izinin Allah ba sama da ƙasa ƙarfi gaba ɗaya nashi ne wa annahu sayansuru jundahu san dan haka Allah zai taimaka ma bayinsa kamar wannan alƙawari ne Allah yake masa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai ba su nasara akan maƙiyansu kamar misali a suratu safati mun karanta aya ta 171 zuwa 173 walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin kalmar mutagaba ta ga bayinmu manzanni innahum lahumul mansurun sune waɗanda za a ba wa nasara sai ce wa inna jundana lahumul galibun rundunarmu ita ce mai nasara kaga Allah ya alƙawari kenan matukar mutum yana cikin rundunarsa to wannan mutumin Allah zai bashi nasara kana Allahu azizan qawiyan galiban Allah mabuwayi ne Allah mai rinjaye ne Allah ba a fin ƙarfinsa qahiran likulli shay'in duk abinda Allah ya so ya fi ƙarfinsa sai ya rinjaye shi ma'a izzatihi wa quwwatihi kuma duk da ƙarfin Allah da buwayar Allah sai Allah ya ce hakiman shi mai hikima ne so kaga abubuwa guda biyu din nan baka samun su a hade sai ga Allah shi kadai ka samu buwaya da hikima to wannan sai dai Allah inna Allah azizan Allah mai ƙarfi ne mai buwaya ne ba abin da ya gagare shi to sannan kuma duk abin da Allah yayi akwai hikima don haka in ka dubi dan adam idan yana da ƙarfi sosai to sai ka samu yana ma amfani da ƙarfin ta zalunci a to babu hikima kenan to ba haka Allah yake ba shi Allah mai ƙarfi ne ba wanda ya fi shi amma duk abin da yayi akwai hikima saboda ka ƙarfinsa yana tare da hikimarsa ta wajen gudanar da al'amuransa yujri alama taqtadihi hikmatahu wa itqanuhu duk abin da kaga ya tabbata na Allah to yana tabbata ne saboda tsarin da Allah ya bashi da kuma hikima da ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a suratul anbiya nan ma Allah ya tabbatar dan magana guda ce abinda Allah yake gaya wa sahabbai tunda an yi ma annabi albishir su ma ga nasu Allah yana tabbatar musu albishirin da yayi musu wannan albishirin da kaje Allah yake faɗa da walillahi junudus samawati wal ardi abu ne wanda tun dadewa Allah ya riga ya alƙawari kamar da ya ba mu labari a suratul anbiya aya ta 105 walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri mun rubuta a littattafai da muka turo bayan rubutun da muka yi a lauhil mahfuz shine in aka ce fi zaburi ana nufin fil kutubi shar'iyya al munazzala littafan da Allah ya saukar su ake nufi da az-zabur to amma sai Allah ya ce min ba'di dhikri bayan mun riga mun rubuta a cikin littafin kaddara shine lauhil mahfuz kaga kenan fa huwa ka'inul la mahala da farko Allah ya rubuta a cikin lauhil mahfuz sannan duk wani annabin da Allah ya aiko sai ya rubuta a takardan da aka ba mu annabin me ake rubutawa annal arda yarisuha ibadiyas salihun kasan nan bayina na kware su za su gaje ta wannan wani yana aje ta a aljanna shi abinda Allah ya ce innal arda al-ardu kuwa duniyar da muke kai ne duniyar da muke kai Allah ya yi alkawari bayinsa na kware sai sun gaje ta ka kyale abin da ke faruwa a duniya a yanzu kana ganin gabas wanda ya fi ƙarfi kafiri ne arewa wanda ya fi ƙarfi kafiri ne kudu wanda ya fi ƙarfi ga alkawarin Allah ya rubuta a lauhil mahfuz sai an wayi gari duniyar gaba ɗaya babu mai ƙarfi sai bawan Allah na kwarai sai mumini kuma Allah ya ce inna haza inna fi haza la balagan liqaumin abidin suwaye manittaba alquran masu bautar Allah sune ake musu wannan alƙawari wanda zai bi alqurani wa amila bihi yayi aiki da alqurani don haka duk mutumin da zai yi aiki da alqurani wasala ila ma yarjuhu min sawabi zai cimma wannan lada kuma zai cimma samun nasaran Allah kifaya shi yasa Allah madaukake ce liqaumin abidin duk wani mutum mai bautan Allah wannan alƙawarin bai tsaya ga sahabban Annabi Muhammad ba bai tsaya ga wasu mabiyan annabawa ba duk mutumin da yake bautar Allah ya jira taimakon Allah inji Allah subhanahu wataala haka in ka dawo suratul mujadala Allah ya tabbatar mana mabiyan manzanni ba sa buƙatar agajin kowa ba sa buƙata la yahtuna ila ahadin fil khalqi in ka yadda da Allah wallahi baka sa tunanin ka akwai masu ƙarfi amurkawa su wai baka wannan tunani baka tunanin akwai wanda yafi Allah babu shi saboda ka imani in yana tsawo zuciyar bawa baka suranta akwai wani mai ƙarfi sai Allah shi kadai me yasa li'annahum da'iman mansurun Allah ya alƙawari alƙawarin Allah bai canzawa wa in wa anna mukhalifihim mahzulun duk wanda ya ki Allah sai Allah ya kunyata shi duk wanda ya so Allah Allah zai bashi nasara kar ka dauka wai lokaci guda ne kuma dan wata ƙasa tana tashe a yanzu kar ka dauka wai shi wannan shine alaman zai tabbata in ka dubi tarihin duniya kai ka sani al'amarin Allah abun tsoro ne yau zaka ga wannan ƙasar tana da ƙarfi amma wallahi ka ba su ɗan shekaru sai ka sun shiga tarihi yanzu wa yake maganan Soviet da a duniya ba wanda ake tsoro kamar daular Soviet saboda sharrin su ya wuce duk inda kake tsammani amma ga shi sun shiga tarihi an wuce Allah ya gutsutsura ta ya kacancana ta gaba ɗaya ta wargaje to karka dauka haka kafiran za su dawoma babu wanda zai dawoma da ƙarfi sai Allah shi yasa Allah ya faɗa mana suratul mujadala innal ladina yuhaduna Allaha wa rasulahu ula'ika fil azallin duk masu saba ma Allah da manzon Allah Allah ya ce waɗannan ai suna cikin makaskanta ne kaji Allah bai ce masu ɗaukaka ba kai ne kake ganin suna da girma wannan buwayar ba ta da dadewa Allah zai karbe anna mukhalafihim mahzulun suna ganin wanda bai bi su ba ya tabe suke da ƙarfi ke da iko Allah ya ce a'a Allah ya faɗa kataballahu abinda ya rubuta a lauhil mahfuz la aglibanna ana wa rusuli da ni da manzanni na mu za mu ci galaba kaga in an ce galaba ba faɗan rana ɗaya bane dan an yi rana guda ka dan ci kar ka dauka a shi dama yaki haka yake a dashe ne ka dauka in dauka ana duba ƙarshe ne ƙarshen al'amari babu mai nasara sai mai imani da Allah Allah ya ce ni zan yi nasara ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne saboda kan an dade ana faɗa da shi Allah tabaraka wa ta'ala bai samu gazawa sannan mai buwaya ne ba a taba samu wanda yafi ƙarfin sa ba don haka in yana faɗa da kai sai ya ga bayanka duk wanda yace zai faɗa da Allah ba zai kai labari ba Allah ya tsare mu to wannan abubuwa albishir ne guda biyu da Allah yayi albishir ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi albishir ga sahabban manzon Allah to daga nan kuma sai Allah ya faɗi aikin kowa an faɗi aikin kowa aka fara da Annabi mai Allah madaukake yace masa Allah ya ce inna arsalnaka wannan albishir na farko kenan albishir na bayyana aiki na farko ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun aiko ka ne shahidan don ka zama mai shaida me ake nufi da cewa Annabi zai zama mai shaida me ma'ana haka al-Imam Sa'di kamar sauran malaman tafsirai abinda ya faɗa yace shahidan li ummatika ma fa'aluhu min khairin wa sharrin duk wani mutumin da yace shi musulmi ne wallahi sai annabi ya bada shaida akan shi a kiyama wallahi Allah ka samu samu shaidan kwarai kar ka dauka wa shaida akan alkhairi ba shi kadai ba kai kaza'i to kai Muhammadu kai ka koya man ne ko ina ya samu wannan aikin da yayi annabi sai ya bada shaida wannan aikin da mutumin nan yace yayi ni ban koya masa ba annabi zai faɗi wannan kaga kenan mutum yayi bid'a ba zai kai labari ba don haka idan mutum yayi mai kyau annabi zai bada shaidar yayi mai kyau in yayi mummuna annabi zai bada shaidar mummuna ce wannan ba shakka haka yake shi yasa Allah yace mun aiko ka dan ka zama mai shaida shahidan alal maqalati wal masaili kai da ka tsaya kana wa'azi ni ahlus sunna ne mai hujjanka in ka faɗa a ce Muhammadu kai ka gaya mar ka taɓa faɗa a ce lallai na faɗi wannan to mun tsira Allah ka sa mu tsira wal masail haka duk wata mas'ala ta fiqhu ka buɗe littafi kana karanta wa mutane farillan alwala guda bakwai ne wai shin waye gaya maka sun kai bakwai zaka ce manzon Allah ya ce to kai Muhammadu ka gaya mar bakwai ta ni ban faɗa ba ni dai nace akwai farillai ga alwala to amma malamai su suka fidda waɗannan farillan suka kai guda bakwai wato wannan shi ake nufi da al-istinbat wanda ba laifi bane me yasa aka faɗi wannan shi yasa al-Imam Sa'di yace haqqiha wa batiliha ka'idar kenan a filin hisabi da gaskiyan da kai sai annabi ya bada shaida ƙaryar da kai sai annabi ya bada shaida wannan haka yake bari mu bada misali akwai wani misali da za mu gane wanda Allah da kansa ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani sai ya bamu misali da annabi Isa alaihi salam suratul ma'ida karshen sura abinda Allah ya ce wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam Allah zai ce ma annabi Isa ya kai Isa a anta qulta lin nasi kai ne ka gaya wa mutane ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah ku rike ni da ni da uwata mu ne ababen bauta a bar Allah kai ka faɗa ashe kaga ba wai alkhairin mabiyan annabi Isa kadai annabi Isa zai bada shaida kai ba hadda me hadda sharrin mabiyan idan mabiyi ya aikata sharri sai annabi ya bada shaida kai idan mabiyi ya aikata alkhairi sai wannan annabi ya bada shaida annabi Isa zai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka saboda maganar tana da girma idan an ce a bauta ma wani wanda ba Allah ba gaba ɗaya ya rusa manufar aiko annabi me yasa Allah ya aiko annabawa ai babban abu shine a daina shirka to sai zama babban laifin ma da ake tambayar annabi Isa a kai shirkace gaba ɗaya sai annabi Isa ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wato kamar kai ne ka ce subhanallahi ni da aka turo in kawar da shirka ya zama ni ne kuma zan koyar da shirka kaga annabi Isa yana cewa ai wannan babu laifin ma da ya kai shi girma ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin ba ni da ikon faɗan abin da bani da haƙƙi a kai in kuntu qultuhu in na faɗa faqad alimtahu to ka sani ta'lamu ma fi nafsi kai ka san me ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ka ban san abin da ke cikin zatinka ba innaka anta allamul guyub Allah kai ne masanin duk abin da ya ɓuya don haka Allah ka sani in na taɓa wannan laifi in ma ban taɓa yi ba ka sani kaga wannan shi yake nuna maka babu masanin gaibu in ba Allah ba allamul guyub sai ya ce musu ya ce ma Allah ma qultu lahum ban gaya musu komai ba illa ma amartani bihi face abinda ka min umarni in faɗa wannan ba ƙaramar shaida ba ce wane mutum an ce ka faɗi iya kaza ya faɗi iya kaza wallahi ya tsira ka ji har ma yana ikirari da haka to wannan fa ba ƙaramar matsala ba ce ka faɗi abinda annabi bai faɗa ba ba ƙaramin matsala ba ne musiba ne shi yasa kullum mu tsare harsunanmu iya abin da za mu faɗa ga annabi ya zama gaskiya me annabi Muhammad ya faɗa duk mutumin da ya min ƙarya to ya shirya mazauninsa a wuta tun kafin ma ya mutu saboda annabawa ba sa ƙarya kaga annabi Isa a gaban Allah yake ce mar ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ban faɗa ba sai iya abin da ka gaya mun in faɗa. Kuma ga abin da kace in faɗa, an ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta ma Allah, Allah nan shine mahalicci na, shine mahaliccinku. Wannan shine iya abin da na faɗa musu ya Allah. Sai Annabi Isa yace wa kuntu alaihim shahidan, ni ina da shaidar su, ma dumtu fihim, lokacin ina tare da su na san me suke yi. Falamma tawaffaytani, amma da ka amshi raina fa ban sani ba. Kunta antar raqiba alaihim, kai ne mai lura da ayyukansu. Wa anta ala kulli shay'in shahid, kuma kai mai ba da shaidar duk wani abu ne. Sai Annabi Isa a ƙarshe kaga dai ya tabbatar duk abin da ya faɗa gaskiya ne, ya kare kansa, domin duk abin da ya faɗa Allah bai ce komai akai ba, kaga Allah ya gamsu ne. Sai Annabi Isa ya tawassul yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka, in ka musu azaba to bayinka ne, baka yi zalunci ba, dama halittarka ce. Wa in taghfir lahum, in ko zaka gafarta musu, fa innaka antal azizul hakim, to ai ba abin da ya gagare ka, kuma duk aikinka hikima ne, kai mai hikima ne. To nan ne sai Allah ya ce a'a, Allah ya ce a'a, maganar gafara a yau babu ita. Haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, yau rana ce da gaskiyar mai gaskiya take amfanarsa. Shi ya sa manzon Allah ya mana gargadi yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd, duk mutumin da yake zai kirkiro wani abu ga sunnar manzon Allah, wallahi idan wannan abin bashi da asali da sunna yana aikin banza, saboda alahira Allah ba zai karba ba, ba zai ma saurare ka ba. Kaji abin da Allah ya gaya ma Annabi Isa, haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, wannan rana ce da gaskiyar masu gaskiya take amfana su. Allah ka samu tashi cikin masu gaskiya. Wannan gefen Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, Allah madaukaki ya ce mun aike ka ka zama mai shaida. To wannan shine ma'anar mai shaida, wato Allah yana ce ma Annabi kar alahira zaka bada shaidan mabiyanka, wa mubashiran, kuma kai mai albishir ne wanda ya bi gaskiya ya samu aljanna, wa nadhiran, kai kuma mai gargadi ne ga wanda ya ki bin gaskiya muko masauta ce. So kaga abubuwa guda uku, na daya ka rika tuna kai zaka bada shaida, na biyu kai mai bishara ne, na uku mai gargadi ne. To wannan bai wuce iya abinda Annabi ya rike ba a rayuwarsa. Don haka yasa lokacin da Abdullah ibn Mas'ud yake karanta suratul Nisa'i, da ya iso gabar da take bayani akan haka, sai manzon Allah ya kama kuka. Da an ce Annabi zai ba da shaida, manzon Allah sai ya fashe da kuka, saboda abin tausayi ne a lahira a tashi ga mutum musulmi ya yi tsawon rayuwarsa yana hidima, amma hidimar ta bid'a, aikin banza. Abin kuka ne ka tashi gaban Allah kana ganin wai za ka samu ladayi a ce ku kora su wuta. Allah ka tsare mana baya. To wannan gefen Annabi kenan. Me Allah ya ce ta gefen sahabbai? Allah ya faɗi haƙƙin wato aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, nan kuma zai faɗi aikin mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba wai sahabbai kaɗai ba ne. Litu'minu billah, lallai ku yi imani da Allah, wa rasulihi, da manzon Allah. Wannan shine abu na farko da aka gaya wa mabiyan manzon Allah. Al-Imam Sa'di a tafsirinsa ya ce idan ka dubi wannan ayar, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa Allah da Annabi a farkon ayan, an bayyana aikin da ake so musulmai su aikata, wato shine su yi imani da Allah, su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara Allah fi hadhihi al-aya al-haqq al-mushtarak bayna Allah wa rasulihi, akwai wani hakki wanda Allah da manzo suke da tarayya a kai, wannan hakkin yana kanmu. Wannan shine abu na farko da aikin da Allah ya dora mana. Menene wannan hakki da Allah da manzo suke tarayya? Imani. Me ake nufi da imani? Duk abin da Allah ya faɗa kai musulmi ka gaskanta, kar kai shakka. Duk abin da Annabi Muhammad ya faɗa kai musulmi ka gaskanta kar kai shirka. Wannan shine abu na farko, al-haqqul mushtarak bainallahi wa rasulihi wa huwa al-imanu bihima. Allah ya ce mu yi imani da shi, mu yi imani da manzonsa. Sannan al-muqtasu bir rasul, bayan Allah ya faɗi wani haƙƙin da shi da annabi suna da tarayya a kai, shine imani. Abu na farko da ake so da mu, mu yi imani da Allah, mu yi imani da manzon Allah. To sai kuma haƙƙin da yake kanmu game da manzon Allah, kaga akwai haƙƙin annabi shi kadai a kanmu, wannan ba haƙƙin Allah bane. Haƙƙin Allah na farko mu gaskanta shi, mu gaskanta annabi. Na biyu fa haƙƙin manzon Allah, shi kuma haƙƙin manzon Allah tu'azziruhu tuwaqqiruhu, kaga Allah ya jera su. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, idan aka ce tu'azziruhu, kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa, ismun jami'un li nasrihi, wata kalma ce, don akwai littafin da ya rubuta na As-Sa'd ibn Maslul, wanda ya rubuta akan masu zagin manzon Allah ga hukuncinsu. To anan sai ka wannan aya da Allah yake tabbatar da haƙƙin annabi da yake kanmu, mu musulmai me haƙƙin manzon Allah a kanmu? Gashi Allah da kansa ya faɗa tu'azziruhu tuwaqqiruhu. Menene tu'azziruhu? Sai ce at-ta'ziru ismun jami'un li nasrihi, wata kalma ce a larabci da babu mai fadinta, da za a yi amfani da ita wajen annabi sai aka zabo kalmar da tafi dacewa. Me ake nufi da at-ta'zir? Shine a bawa annabi na taimako, a ƙarfafa wa manzon Allah, wa man'uhu a bada kariya ga manzon Allah, min kulli ma yu'zihi, duk abinda zai iya ɓatanci ga manzon Allah mu bada kariya. Kaga kenan, karka ɗauka wai sahabbai ne, shi yasa darajar manzon Allah ba ta ƙarewa har duniya ta ƙare, saboda wannan haƙƙi ne da yake kanmu. Kuma shi yasa zaka ga idan an taɓa annabi to sai ka ji duniya ta amsa, saboda Allah ya ce wannan dole ne a kanmu. Tu'azziruhu, me ma'anan tu'azziruhu? Girmama manzon Allah, taimako ga manzon Allah, kariya ga manzon Allah, duka suna ƙarƙashin tu'azziruhu. Sannan sai aka ce wa tuwaqqiruhu. Menene at-tawqir? Shi ma ismun jami'un lima li kulli ma fihi sakina wa tuma'anina min al-ijlali. Wato kalmar at-tawqir ita kuma ita ma tana da fadi, ma'ananta shine duk abin da ya shafi jinjina, ya shafi girmamawa ga manzon Allah, to kar ya zama akwai dan adam da musulmi zai girmama shi wanda ya wuce manzon Allah. Shi yasa Allah ya kawo kalmar tuwaqqiruhu. Kalma ta at-tawqir tana da alaka da al-ijlal. Al-ijlal shine jinjinawa, wal ikram da girmamawa. Don haka yasa zaka ga wasu malamai suna fassara kalma ta tuwaqqiruhu da ma'anan at-ta'zim, a girmama manzon Allah, babu shakka daidai ne. Amma shi abinda Allah yake faɗa, kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa, shine wato duk abinda ya zama akwai girmamawa ga annabi to ya kamata musulmi ya zama yana yi, wato karramawa ga manzon Allah. Shi yasa wannan kalma ta al-ijlal kaga ake amfani da ita ta wajen sarakuna, a ce mai martaba, mai martaba. To wannan an yi amfani da ita gefen don a nuna maka wato duk wani abu na girmamawa wanda ya shafi zahiri to yana ƙarƙashin at-tawqir. Girmamawa na baɗini yana ƙarƙashin at-ta'zir, girmama annabi baɗini da zahiri. Saboda haka shi musulmi ta ko'ina a duniya bayi da wani wanda ya kamata ya girmama shi fiye da manzon Allah. Ibn Taymiyyah ya ce tawqiru nabi, girmama annabi yakunu bi kulli qawlin aw fi'lin, ta maganarka kar a taɓa samun ƙasƙanci ga manzon Allah, ta aikinka kar a taɓa samun ka ƙasƙanta manzon Allah. Wannan shine, in ka dubi littafin nasa da ya rubuta As-Sa'd ibn Maslul, za ka gani a shafi na 422 yana bayanin abin da Allah yake shar'antawa a kan musulmai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan an ce a girmama annabi, waɗannan kalmomi guda biyu tu'azziruhu tuwaqqiruhu, kaga ya shafi girmama annabi qawlan wa fi'lan, a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ta magana, a girmama manzon Allah ta aiki. shine sai ya kawo misalin wannan kalmar da ta zo a suratul a'raf aya ta 157 fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun suwaye za su tsira ba duk musulmai bane sai waɗanda suka dauki wannan siffa kaga kenan ya gwada cewa at-ta'zir shine at-ta'zim girmama manzon Allah ta magana zahiri da batini ta magana da aikin mu kar a samu musulmi ya taba yin wani abu wanda zai zama kaskanci ga manzon Allah ya bada misali da hanyoyi guda uku waɗanda Allah ya faɗa da kansa a Al-Qur'ani ga sahabbai kenan wanda shi zai gwada maka yanda sahabbai suka dauki manzon Allah na daya har girmama annabi ta wajen kiran sunansa suratul nur Allah ya gaya masa sahabbai aya ta 63 la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ai wannan fassaran kalmomi guda biyu muke yi tu'azziruhu tuwqiruhu shine ake tafassarawa me ake nufi da girmama manzon Allah sai Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da kada ya zama kiran da muke wa manzon Allah kamar kiran da muke ma kawunan mu wannan kalmar ma ai ta isa ka gane lalle annabi yana da daraja ka du'a ba'dikum ba'da kar mu kira annabi yadda muke kiran juna qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aw yusibahum adhabun alim wanda ya nuna duk wanda zai saba wa manzon Allah to ya jira abubuwa guda biyu ko dai musiba ko fitina Allah ya kare mu Ibn Taymiyya ya ce abinda Allah yake faɗa anan la taqulu lahu ya Muhammadu kar ku faɗa haka a'a manzon Allah ba a son ayi haka ya Abul Qasim wannan ma Allah ya hana don haka in ka dubi tarihin manzon Allah zaka ga duk waɗanda ke faɗan wannan munafikai ne ba za ka taɓa samun musulmi ya faɗi wannan ba ko Yahudawa ka ce ya Muhammadu ya Abul Qasim akwai girmamawa amma shi abin da Allah yake cewa musulmi ya ce ya Rasulallah ya Nabiyallah ya manzon Allah ya annabin Allah kaga ka girmama shi amma ka ce ya Muhammadu tsuran kalman abin bai yi ba ba a girmama ba sai ce kaza as-salatu alai Ibn Taymiyya ya ce kuma me yasa Allah yake la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd abin nan ai abin da Allah yake faɗa shine idan an kira sunan annabi ku yi mai salati duk sa'ilin da ka ce Muhammad sai ka ce Rasulullah kuma kar ka manta koda kafiri ne zai kira wannan suna sai in dai annabi yake nufi sai ka yi salati ba za ka ce ai saboda salati ba a yinta sai musulmi ya kira sunan manzo ba gaskiya bane hadisin Abu Zarri wanda manzon Allah yake cewa kharajtu zata yawmin fa ataitu nabiy inji Abu Zarri akwai ranar da na fita nazo na samu manzon Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi abkhalin nasi kuna so in gaya muku mutumin da yafi mutane rowa wanda yafi kowa rowa qalu sahabi suka ce bala muna so mu sani ya rasulullah qala sai yace man zukirtu indahu an kira sunana a kusa da shi falam yusalli alayhi bai min salati ba salawatullahi wa salamu alayhi manzon Allah yace fadhalika abkhalun nasi wannan shi yahu mutane ruwa a duk duniya hadisin yana sahihu targhib hadisin 2684 sai Ibn Taymiyya yace kaga wannan yana karkashin litu'azziruhu wa tuwqiruhu na biyu da Allah yace tu'azziruhu wato shine tu'azzimu ku girmama annabi sai Allah ya bada misali nan ma ga sahabban annabi a Al-Qur'ani nan ma ya taho a suratul hujurati aya ta farko ma ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda suka yi imani kar ku sha gaban Allah da manzon Allah magana ta kare idan an ce ku girmama annabi yaya ake girmama annabi sai Allah ya ce kar ku sha gabansa kar ku sha gaban Allah kar ku sha gaban manzon Allah wattaqullaha ku kiyaye Allah innallaha samiu alim Allah masani akan haka Ibnul Qayyim a littafinsa as-sawa'iqul mursala a shafi na 996 yace idan Allah zai ce idza kana subhanahu qannaha an taqdimi baina yadayhi Allah ya hana a gabatar da wani abu gaba da manzon Allah sai ya ce fa ayyu taqaddumin ablag min taqdimi aqlihi ala ma jaa bihi shin akwai gabatar da wani abun da ya wuce kafifi ta hankalinka akan shari'ar da manzo Allah ya zo da ita kaga Allah ya ce kar ku sha gaban Allah da manzo sai a waye gari kana aiki da hankalinka kana ganin hankalinka ya fi abin da annabi ya zo da shi wannan fa bayanin Ibn al-Qayyim kenan Allah ya sa mu gane yace kala gairu wahidin min as-salaf wala taqulu hina yaqulu idan annabi yana magana kar ku yi magana wala taf'alu hatta ya'mur kar ku yi komai sai wanda manzo ya yi umarni yace wannan rayuwar sahabbai haka ta tabbata idan annabi ya fara magana kowa sun koyar da kansa yake yana sauraron Allah yana sauraron manzon Allah don haka ba za ka taba jin annabi yana magana wani yana mayar masa ba ba zai taba yiwa ba la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wannan rayuwar salaf haka ta kasance inji Ibn Qayyim yace man qaddama aqlahu aw aqla ghairihi kai musulmi an ce karka gabatar da komai sai ka tabbatar da hukuncin Allah da na manzon Allah saboda ka rayuwar musulmi kullun abinda zaka aikata sai ka ce me Allah ya ce me annabi ya faɗa sai ka auna aikinka da shiriyar manzon Allah to shine zaka tsira kar mu manta Allah ne ya kira mu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu kar ku yadda ku sha gaban Allah kar ku yadda ku aikata wani abu gaban Allah da na manzon Allah sai ce to kuma haka ma hankalin wani duk wanda zai fi rinjayar da hankalin wani akan hankalin manzon Allah fa huwa a'san nasi li hadha an-nabi idan ya ce shi musulmi ne ƙarya yake duk duniya babu wanda ya saba ma manzon Allah fiye da shi idan zakarin jayar da fahimtar wani mutum akan fahimtar manzon Allah to ba shakka halaka ta zo don haka yasa duk abin da wani zai kawo mana ko ilimin kimiya zai kawo mana ba fa zai yi umurin jayar da shi akan sunnar manzon Allah ba me yasa kake ganin malamai suke cewa har yanzu wai da zaka je gidanka ka saka CCTV don haka duk inda kake a duniya kawai kana ganin wake shiga gida yana fita don haka mutum sai ya ga ana lalata da iyalinsa sai ya kawo wannan gaban alkali sai alkali ya ce mu abin da manzo ya ce mana zo da shaidu hudu sai ya ce gabi da cewa ba wannan bane annabi ya faɗa annabi ya ce shaida hudu saboda haka duk bidiyonka wallahi ba zai rinjaye abin da manzon Allah ya zo da shi ba kuma har yanzu kana gani akwai waɗanda su sun rinjayar da wannan don haka hatta istibra'i zaka ga mace wai ba za ta yi istibra'i ba in ta je ta yi scanning a likita ya ce mata ai cikin ki lafiya lafiya sai a zo a gaya wa liman gobe a daura mana aure auren banza ai duk wanda ya saba wa manzon Allah wallahi aikin banza yake Allah ya ce la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli kar ka dauka akwai wani ilimi da zai zo a duniya a yau wanda zai kawar da shari'ar da manzon Allah ya bar mana wallahi babu shi an ce zinda sai an samu shaidu hudu duk bidiyon ka duk kyamara duk wani recording da kai banza ne sai ka kawo shaida hudu to wannan in me yasa saboda wannan aya la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi Ibn al-Qayyim jauziya ya ce babu batacce kamar mutumin da zai gabatar da hankalin wani akan hukuncin Allah da na manzon Allah yace idan an samu wannan fa huwa a'san nasi li hadha an-nabi idan ma ya ce musulmi ne shi ƙarya yake ya fi kowa saba wa manzon Allah sai ya bada misali kuma da girmama annabi ta waje na uku inda Allah ya faɗa nan ma kuma a suratul hujurati ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kaga a can baya suratul nur Allah ya ce kar a kira annabi haka tsurarsa sai an bada kalmar girmamawa a nan fa kar ma ka yadda ka daga muryarka sama da ta manzon Allah ko shin kana tsammani akwai dan adam da ya samu irin wannan daraja wallahi babu shi babu wanda ya samu daraja kamar annabi sallallahu alaihi wasallam don abinda ma Allah yake faɗa, wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din, kada ku riƙa ɗaga murya yanda kuke ma juna. Wannan faɗan saƙon Allah ne, kana wargi aikinka ya ɓaci. Wannan shine abinda Allah ya faɗa mana wannan aya. Lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, akwai wani sahabi, shi kuma muryar sa kenan, baya iya magana a hankali. Wallahi da Allah ya saukar, bai sake fitowa gida, yana zaune a gida, bai sake zuwa majalisi ba, yana ta kuka. Aka tambaye shi, yace eh to ga abin da Allah ya saukar, kuma kun sani ni mutum ne mai ɗaga murya, ya zan yi in tsira daga wannan tsawatarwa? Ana nan sai da manzon Allah ya bincike a kansa, wanda za mu iso kai insha Allahu ta'ala. Yake cewa ba irin wannan bane, wato mutumin da ba zai saba ma Allah da gangan ba, abu ne wanda ya shafi ɗabi'a. Allah ya hana ɗaga murya da gangan. Mutumin da ya zama ɗabi'arsa ce, kaga ai ba zai zama mai laifi ba. To nan malamai suna cewa ko a nan ɗin ma ya dace da wacce fansara da ake karkace, ya Muhammadu, ya Ahmad, ya Nabiyallah, ya Rasul. In ka duba tafsirin Ibn Kasir da kuma bayanin Al-Imam Al-Qurtubi mai littafin Al-Mufhim, yana juz'i na 7 shafin 398, Ibn Al-Qayyim ya ce, wa inna Allah subhanahu qad nahahum an yarfa'u aswatahum fawqa sawti, Allah ya hana sahabbai su ɗaga muryarsu sama da muryar manzon Allah. Wa min al-ma'lum qat'an annahu lam yakun yaf'alu hadha fi ahadihi illa al-kuffar wal munafiqun, a zamanin annabi babu mai ɗaga murya ga annabi Muhammad sai munafikai, sai kafirai. Fa hum alladhina haka Allahu anhum, su ne waɗanda Allah ya bada labari game da su, mu'arada ma ja'a bihi bi uqulihim wa ara'ihim, me yasa suke ɗaga murya ga manzon Allah? Saboda Allah ya ce kar a yi. Saboda haka shi kafiri kullum yana faɗa ne da maganar Allah da ta manzon Allah. Tunda Allah ya ce kar a yi, sai ya ce a yi, sai yana faɗa da annabi. To saboda haka sai aka gaya mana haƙƙin annabi Muhammad da yake kanmu. To sai kuma Allah ya sake dawowa, sai ya faɗa abu na uku a ƙarshen ayar. Wannan na ukun kuma ya shafi haƙƙinsa ne shi kaɗai. Kaga a nan Allah ya faɗa mana haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sa'di ya ce da farko annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da aikin da ya shafi, ya haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai na biyu ya gaya mana haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtass bihi. A ƙarshe fa sai Allah ya gaya mana kuma haƙƙinsa shi kansa, wanda wannan haƙƙin ya keɓance shi kaɗai. Wa huwa tasbihu lahu, shi ne tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce wasabbihuhu bukratan wa asila. Don haka huna waqfun, ba shakka akwai waqafi tsakanin wancan magana da wannan. Dalili kuwa saboda ba magana guda ɗaya ba ce. Da Allah maɗaukaki ya faɗa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, wannan lamiri yana komawa ne ga manzon Allah. Saboda haka dole a samu waqafi a gurin. Wa tusabbihuhu, nan kuma lamirin yana komawa ne ga Allah shi kansa. Kaga kenan an faɗi haƙƙin annabi, aka zo aka faɗi haƙƙin Allah. Wato aya ce saboda balagar Al-Qur'ani ta haɗa hakkokin gaba ɗaya, ga haƙƙina ga na manzona. Menene haƙƙin da Allah ya ɗora mana game da shi Allah maɗaukaki? Ya ce wa tusabbihuhu, shi ne ku yi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala bukratan wa asila, safe da yamma. Wannan fassaran shi ne Al-Imam Al-Qurtubi ya zaɓa. Al-Imam Al-Qurtubi yana cewa wannan ayat tana da fassarori kashi biyu. Tusabbihuhu bukratan wa asila, me ake nufi? Ku yi tasbihin Allah safe da yamma, yana da fassara kashi biyu. Ya ce na ɗaya, hahuna umiru an yusabbihu Allah, Allah ya umarni su yi tasbihi, ma'anan tasbihi a nan sallah ce. An yi sallu lahu, su riƙa yi ma Allah sallah safe da yamma. Ba wai su kaɗai ba ne lokutan sallah, amma babu shakka salloli guda biyun nan sun ɗara duk wata sallah da ka sani daraja: sallar asubahi, sallar la'asar. suna da kima saboda ko zamanin annabawan farko wannan ibada akwai ta har da aka kawo bayyanar manzon Allah ibadar safe ibadar yamma to ta dauki ma'anar sallah idan aka ce tusabbihuhu ana nufin tusallu lahu ku yi ma Allah sallah safe da yamma Al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan fasara guda kenan na biyu fa na biyu shine tasbihuhu bitanzihi abinda Allah yake nufi da ku tsarkake shi safe da yamma shine ka tabbatar baka saba ma Allah ba da safe da yamma baka saba ma Allah ba idan ka tsara rayuwarka a haka to zaka gama lafiya ka rika tsare tsakaninka da Allah da safe ka rika tsare tsakaninka da Allah da yamma don haka duk safiya mu yi wa kawunan mu hisabi a daren jiya me nayi wanda ya saba makarantarwar manzon Allah a daren a yau yinin yau me nayi kaga kenan idan mutum yana wa kansa hisabi akan haka to babu shakka mutum zai tsira al-imam sa'd ya ce fa zakarallahu fi hadhihi al-aya kaga Allah ya tabbatar da hakoki guda uku a guda biyu a wannan aya ga abinda ake so musulmai su aikata shine na imani wanda shine matakin farko bayan kayi imani fa ana so na biyu ka ba mu annabi hakkinsa na uku ka ba mu Allah hakkinsa to idan ka tsara abu biyu dinnan to an gama da izinin Allah makomar mu aljanna Allah madaukaki ya sa mu dace da biyayya ga sunnar manzansa kuma Allah madaukaki ya kyauta karshen mu ya sa makomar mu ita ce aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك